25 ga watan Satumba na shekara 2017 za mu kawo muku labarin wasanni ne tun daga ranar Juma'ar ta gabata 22 ga watan Satumba na shekara 2017 inda ake na ake ci gaba da fafatawa wasannin league na kasashe daban-daban bangaren ta mola na shekara 2017 zuwa 2018. Za mu fara ne da kasar Ingila inda a ranar Asabar ta gabata an gwabza a wasannin mako na shida inda aka fafata wasanni har guda 8 da kuma yadda ta kaya a wasan. West Ham United a jiya ta sa kashi hannun Tottenham da kwallo 3 da nema da Everton ta doke FC Bournemouth da kwallo 2 da 1. Manchester City ko ta casa Crystal Palace da kwallo 5 da nema da Chelsea inda ta Crystal City har gida ta casa ta da kwallo 4 da nema. Haka ita ma kungiyar kwallon gafa ta Manchester United ta bi harkan har gida ta ta kwallo 1 ne ban kaushi. Swansea City a gida ba ta da dadi ba inda Watford ta bi ta ita ma ta make ta kwallo 2 da 1. Leicester City ko a gida ta sha kashi a halin Liverpool inda Liverpool din ta bi ta har gida ta ba ta kwallo 3 da 2. Burnley sun sulhu ta 0-0 tsakanin su da Huddersfield Town. A jiya Lahadi ko a 24 ga watan Satumba na shekara 2017 an buga wasa ɗaya inda Brighton and Hove Albion ta doke Newcastle United da kwallo 1 mai ban haushi. A yau kuma za a buga a wasa ɗaya tilo da taken Monday night tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich da misalin karfe 8. Da dare agogon Najeriya Niger kamar da kafar Chadi Manchester City take jan ragaman da maki 6. Sai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ita ma take Manchester City ta kai tana jan ragaman da maki 16. Sai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ita ma da maki 16 sai dai kwallaye ne ya raba. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana mataki na 3 ne da maki 13. Daga nan kuma sai mu koma kasar Spain a bangaren La Liga na kasar shi ma a ranar Asabar ta gabata an keta raini a wasanni na mako na 6 na shekara 2017 zuwa 2018 inda Atletico Madrid ta doke Sevilla da kwallo 2 da babu. Alaves ko ba da dadi ba Real Madrid ta doke da kwallo 2 da 1 sai Malaga suka canja ne 3-3 tsakanin da Atletico Bilbao. Girona ita ba ta da dadi ba Barcelona ta bi ta har gida ta mata dukan kwallaye 3 da nema. A jiya Lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta Espanyol ne ta sha kashi kungiyar kwallon kafa ta Espanyol ne ta lallasa da kwallo ga La Corona da kwallo 4 da zai ga tafi ita ma ta doke Villarreal da kwallo 4 da babu. Las Palmas wata ta kashi ne a hannun Leganes inda Leganes ta bi ta har gida ta lallasa da kwallo 2 da nema. Eba ta ɗebi kwallaye 4 a ragar ta a hannun Celta Vigo da kwallo ta ɗebi kwallaye 4 a hannun ta da tsakanin ta kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo. Real Sociedad kuwa ta sha kashi a hannun Valencia ne da kwallo 3 da 2. A yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Real Betis za su farga gumi da Levante da misalin karfe 8 na dare a gogon Nigeria. Sai Barcelona take saman teburin da maki 18 a mako na 6 sai Atletico Madrid tana mataki na 2 da maki 14. Sevilla kuwa tana mataki na 3 ne da maki 13. Za mu karkata akalan shirin ne zuwa kasar Jamus inda nan ma ake ci gaba da wasannin league na Bundesliga da shekara 2017 zuwa 2018 kuma a mako na 6 ranar Juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich sun sulhunta 2-2 tsakanin su da Wolfsburg. Sai kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim suka samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Schalke 04 da kwallo 2 da nema a ranar Asabar ta gabata. RB Leipzig kuwa ta doke Eintracht Frankfurt ne da kwallo 1 mai ban kwallo 2 da 1. Mainz 05 ta samu nasara akan Hertha BSC da kwallo 1 mai ban haushi. Stuttgart suka sulhunta babu ci tsakanin su da FC Augsburg. Kungiyar kwallon kafa ta Werder Bremen kuwa sun tafi babu ci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta SC Freiburg. A jiya Lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta Hannover ne suka tafi babu ci su ma tsakanin su da Köln da Bayern Leverkusen inda ta doke Hamburg SV da kwallo 3 da nema. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ta yi ruwan kwallaye ne a ragar Borussia Mönchengladbach kwallo 6 da 1. Har yanzu kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ta ke jan ragaman da maki 16 a mataki na 1 a wasanni na 7 sai Hoffenheim ke mataki na 2 da maki 14. Kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich tana mataki na 3 da maki 14. A Ligue 1 na kasar Faransa kuwa Lens ne suka tashi 2-2 tsakanin su da Angers FCO a ranar Juma'a a wasannin mako na 7. Sai kuma a ranar Asabar inda kungiyar kwallon kafa ta Montpellier suka sulhunta babu ci tsakanin su da PSV. Lyon a gida sun canja ras 3-3 tsakanin su da Dijon FCO. Sai Metz suka sha kashi a hannun Troyes da kwallo 1 mai ban haushi. Su kuma a ranar Lahadi kuma a ranar Lahadi kungiyar kwallon kafa ta Spain ita suka tashi 2-2 tsakanin su da Real Madrid Spark Group suka sha kashi a hannun Nantes da kwallo 2-1. Olympic Marcel kuwa ta doke Toulouse ne da kwallo 2 da babu sai PSG da ke jan ragaman teburin a mataki na 1 da maki 19 Monaco tana mataki na 2 da maki 18 ba mu kadan kare shirin namu na labaran na yau ne da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da kasar Ingila ta ce za ta kara tsawai ta kwallo baki wa mai sarara ganta ta biyu da giya dan kasar Spain mai shekara 26 da haihuwa wanda ya zo kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a shekara ta 2011 dan wasan da ya zai kankare kontrakin sa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ne a shekara ta 2019 ne zuwa ya kuma samu shiga wasanni a Manchester United har wasanni 206 ko kungiyar ta Manchester United shekaru biyu kenan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tana zawacin dan wasan daga kungiyar kwallon kafa ta Manchester United sai dai hakan bai gabata hakan bai yiwu ba abin da ya sauka labarin wasannin namu na yau kenan daga nan dandalin VOA huta lafiya. Thank you.